sanar da nada sabon shugaban hukumar Husaini Magaji da shugaba Tinubuye a rukunin nada-nada na shugabannin hukumomin ma'aikatar kasuwanci ma'aikatan suka zuba ruwa a ƙasa suka sha dan rabuwa da barista Eji Abubakar wanda jikin Prime Minister sa Abubakar tafa Balewa ne
sunana Fatima Usman ba ni kade ba you can see I dukkan mu murna muke yi ka san shi aikin gwamnati the only river da ma'aikatan gwamnati yake samu shine da samu promotion kuma ya samu good welfare amma duka wannan babu a tsaye
shugaban kungiyar ma'aikatan da suke shagali gaban headquarter hukumar a Abuja comrade Dr. Ibrahim Kirfi ya ce yanzu sun samu sabuwar fata ta ingancin aiki
yau yana daya daga cikin ranan da nake farin ciki sosai ba don wani abu ba dan adalcin da shugaban kasar Najeriya President Bola Ahmed Tinubu ya mana a Corporate Affairs Commission Allah ya jarbe mu da wani wanda kusan yafi kowa moran Corporate Affairs Commission an dafa masa amma duk gatin da kace na yi mutum ba wanda ya taba samun gata ya shi da muna tsammani an zaba daga cikin gida ya san matsalolin mu da zamu samu abubuwan da ya kamata hakki na ma'aikata da a basu Allah ya jarbe mu da shidin ashe Allah ya jarbe mu bakin hatsibin mugu ne wanda ba su ga cigaban wani
shi ma majin kungiyar ma'aikatan comrade Shamsuddin Umar ya ce tsohon shugaban ya sauya masa wajen aiki da manufar da bata dace ba
da aka kai ni birnin Kebbi ba ni da aikin yi sai dai in yi bacci in zauna dukkan mu da yayi mana transfer sama da mutum 50 ya hana mu schedule zai yi ba da mu ba gwamnati na biyan mu ba ma aiki bata amfane shi ba wallahi Allah ya ji kan Abubakar tafa a Balewa Allah kai masa rahama mun san zuriyarsa mutanen kirki amma sun samu zakka mutumin da bai san halal ba shine kadai amma wallahi muna daraja gidan nan kullum muna yi wa sa Abubakar tafa Balewa Allah ka kai haske kabarin shi amma shi Alhaji Abubakar Garba muna da addu'a gare shi guda daya abinda yayi wa ma'aikatan CAC Allah ya yi mishi in yayi mana alkhairi ya ce amin
muryar Amurka ta tuntube ji Abubakar don jin martanin sa inda yace ba zai ci komai ba amma yayi amanna da cewa yana da sheda mai kyau a duk inda yayi aiki da haka tuntubi jami'an labarun hukumar Rashid Mahe jami'in labarun hukumar ne dake cewa ba wani tasiri da gangamin yayi
wannan gwamnatin da take kai yanzu wallahi billahi ita ma ta rubuta ta gaba cewa ta yi clearance ɗinsa daga dukkanin gangamin da suke na ƙaryar da suke suke ko duk mutum
ya amma yin haka ne Rashid Mahe me yasa ba sabunta masa wadi ba
a wannan kuma to sabunta wadi kuma a da ma lokacin da aka bayar aka ce subject to renewal abin da aka bayar kenan ko ba shi kade bane in ka lura a wannan ne ma'aikata ta ministry of trade ai duka guda nawa aka ce akwai wanda wace kara biyu da rabi
hukumar yi wa kamfanonin rajista na daga manyan cibiyoyin da ke sama wa gwamnatin Najeriya biliyoyin naira da haka ake daukar wanda aka nada shugaban hukumar ya tafi ma'aikata mai tsoka Nasiru Adamu Alhikaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.